أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a cikin wannan darasin wannan littafi mai albarka shine darasin Al-Jami'u Sahih Sahih Al-Bukhari mafi kimar littafi mafi ingancin littafi bayan Al-Qur'ani a wajen dukkan wani musulmi shine Sahih Al-Bukhari yau 3 da watan Rabiul Akhir shekara ta 1443 Hijriya wanda yayi daidai da 8 da watan 11 2021 miladiya da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba da idasa tarjuma ta wancan hadisi wanda ya gabata hadisin nan dogo yana daga cikin mafiya tsawon hadisai cikin hadisan Sahih Bukhari wanda akwai hadisul ifk da hadisin Ka'ab ibn Malik da su dai suna cikin manyan hadisai masu tsawo inda zan mu tashi shine ya kala Abu Sufyan go yawa cikin hadisin da aka ci gaba da hadisin wancan na sati yace kala Abu Sufyan Abu Sufyan yake cewa falan ma kala yayin da ya faɗa abin da ya faɗa wa faraga min qira'atil kitab yayin da ya kare karanta wannan littafi wannan letter da aka kawo kasura inda husakhab sai yawan dimi yayi yawa a gurin shi yawan dimi yana daga cikin husakhab shine yawan dimi yana cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam da zan mutar da cikin sahih bukhari yana cewa la sahabin fil aswaq ba mai yawan dimi bane a cikin kasuwa wartafa'at al-aswat sauti ya dagu wa ukhrijna sai aka hudda mu kenan mu bakin sai aka hudda musu Abu Sufyan da mutanen shi fa qultu li ashabi sai nace ma mutanen na laqad amira amr ibn abi kabsha lalle labarin ibn abi kabsha ya girma laqad ji'ta shay'an imra ka zo da abu mai girma amira shi ma nan kun fi ilima dikin shi lamarin shi ya girma kenan ya taho kuma ya danganta shi zuwa ga ibnu abi kabsha dan saboda siga ta rishin girmamawa rishin mutuntawa in za a nasaba mutun a ce dan wane ba ma sai an ce ba shi a kira sunan shi ko kuma a ce ma'aikin Allah kuma kamancin wannan innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar mulkin mai mulkin bani asfar yana jin tsoron shi ne shugaban rumawa wanda daula ce mafi karhi a lokacin abun mamaki ne a ce har kamar shi yana abun nan yana tsoron mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai tardo hakkal kashin kafa shi ya mallake shi yace fa mazuntu mukinan ban gushe ba ina mai tabbas annahu sayazharu cewa zai bayyana hatta dakhala Allahu alayhi alislam har sai wannan Abu Sufyan ne yake magana yace har sai da Allah ya shigar da musulunci a cikin zuciyata dan saboda ya ga lamarin abun lalle tabbas ne gaskiya ne tunda wannan daula kamar yanzu kace daula ta America ita ce mafi girma a ce mulkin zai kai ta kai da ta kaskanta ta yi biyayya a ba da wannan kin al-bushir din to wannan kawai ya san cewa abun wannan gaskiya ne wa kana bin nazur a wata riwaya ta Imam Al-Bukhari ta tahumbu nusakh na Bukhari wa kana bin nazur bin nazur nan ku nan nazur ne kanan nazur kin ne ma sahibu iliya shine sarkin iliya shine baitul maqdis wa hiraqal da hiraqal su wannan guda biyun yace sun kasance su kafan alal nasara sun kasance shugabannin addini na nasaru jam'i ne na asaqifa shugaban addini idan saboda malamai daban kuma shugaba daban kamar da za a ce sarkin musulmi to su wannan sarakai ne na addinin kristanci su wannan guda biyun ala nasara sham akan nasaru na sham yuhaddis yana bada labari anna hiraqal hina qadima iliya lokacin da yazo iliya asbaha khasbisan nafs sai wayi gari yana zuciye shi cike da damuwa yana mai batattar ran shi a bace fa qala lahu ba'du batariqati wasu daga cikin yan shawara shi na kusa da shi na kusa da sarki kenan suka ce mishi kadistan karna hayataka mun nura cewa mun ki kamarka ma'ana kamarka ta canza mana ba yadda muka san ka bane kamarka ta canza qala ibnu nadur yake cewa wa kana hiraqal ya kasance za'an ya kasance boka ne yanzu rufin nujum yana duba da taurari fa qala law minna sa'aluhu sai ya tace musu lokacin da suka tambaye suka ce mishi me ya samu qala sai ya ce musu inni ra'aytu al-laylata hina nazartu fi an-nujum ni na duba jiya lokacin daren da ya wuce lokacin da nayi duba cikin tauraru anna malikul khitani qad zahara cewa mai mulkin nan na kaciya ya bayyana mai mulki na kaciya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo da lamarin kaciya kad fa man yaqtatin min hazihi al umma na daga cikin siffar shi da karanta cikin at-taura cewa wannan annabin da zai bayyana yana da kaciya kuma yana umarni da ayi kaciya sai ce cikin wannan al'umma wa yake yin kaciya kalu suka ce laysa yaqtatin illa al yahud ai munan babu wani wanda yake sha'anin kaciya sai yahudawa fala himman naka sha'anuhum kuma sha'anin su wannan kai ya dame ka ma mun san cewa tarihin wannan mutanen ba wani abin kirkin da zasu an kare da su tunda tsinuwa Allah ta hausu wannan ko damuwa kaka yi da su waqtub ila madain murkika ka rubuta zuwa kenan tunda kamar irin yadda fir'auna da yaji an ce za a aihi wani da wanda zai mallake mulki wannan kinshi daular shi masa yasa ake kashe diya maza to shi ma wannan shine yace musu yayi mahalki ya za a yi to yake bincike su wane ne suke yin aiki da kaciya dan yabi shi ma ya kakkashe dan saboda ka a aihi wanda zai mallaki mulkin shi yace fayak da tulu ce muna ganin kawai ka aika zuwa ga duk garuruwan da suke kalkashin mulkin ka fayak taru a kashe su man fihim min al-yahud duk wanda ke cikin yahuda a kashe su fa bainama hum ala amrihim lokacin suna tsaye suna cikin wannan tattauna uje hirqal bi rajulin arsala bihi malaku gassan sai aka zo ma hirqal da wani mutum wanda shugaban gassan ya turo shi yukhbiru an khabaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana bashi labari game da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yake ce mishi annabin nan haya bayyana falam mastakbarahu hirqal yanda hirqal yanne mu labari daga wajen shi sinu talab jan kala sai ce izhabu ku tahi fanzuru ku duba amuqtatinu huwa amla yana rikaciya ko kuwa fanazaru ilayhi suka duba gare shi fa haddasu annahu muqtatin suka samu labarin cewa yana rikaciya sun san su hanyar da suka bi ba ana nihin bazawa suka duba tsare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya sa su sun san hanyoyin da zasu bure ta hanyar tambayawa ko ta hanyar shishigi su bincike shi su samu labari wa sa'aluhu anil arab ya tambaye su da larabawa fa qala sai ce hum yaqtatunun su ma suna kaciya fa qala hirqal hirqal ya ce haza malikun hazihi al-umma kad zahara lalle wannan shine mai mulkin wannan al'umma ya bayyana saboda sufofin da ya samu cikin at-taura summa kataba hirqal ila sahibul lahu bi rumiya sai hirqal ya rubuta takarda zuwa ga wani abokin shi a rum wa kana naziruhu fil ilm daidai da shi yake sa'an shi ne wajen ilimi kenan ka ga nuna mu cewa hirqal ba jahili bane yana daga cikin malaman su wasara hirqal ila hams sai hirqal ya tayi garin hams falam yarim ba tare da jimawa ba ba tare da gushewa ba falam yabra ba tare da gushewa ba ba falam yarmi ba an kace falam yarmi kuma jiwa ne fi'ili ma fi'ili wannan ne yarmi ne aka shahi hamza to ba shi bane yana shi yasa sai mai dabat mai shakal zai iya gane falam yarim bai gushe ba himsu bai gushe ga himsu ba hatta atahu kitabu min sahibi sai da takarda ta zo mishi daga wani abokin shi wa fi qura'i hirqal yana dacewa da ra'ayin da hirqal ya faɗa abinda hirqal ya faɗa cewa ala khurujin nabi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto wa annahu nabiyun kuma cewa shi annabi ne abun nan da yake hodi cewa annabin nan wannan mutumin da ya bayyana ake magana shi iya gurgurdan ilimi na annabi ne kuma shi ma abinda hirqal ya faɗa kenan fa azina hirqal ya bada izini li uzama'ir rum ga shugabannin rumawa manya-manyan su fi daskaratin lahu bi homs a cikin wani dakin shi na homs daki wanda yake bayyana babban daki irin na saraki shine daskara ba larabci bane ba kalma ce ta wannan ba ajamiya summa amara bi abwab ya fa gulliqat sannan yayi umarni da kohohin da gurin duka aka wannan dakuna na shi duk aka rihe bayan sun shigo ya tattauna da su kamar wannan gurin bayan sun shigo manya-manyan dan muhimmancin abun kawai wani ma ya shigo musu ko yaji abin da suke tattauna sai ya sa aka rihe kohohi summa tala asannan sai ka duba yace fa qala sai ce ya ma'asharar rum ya ku taron ruma halakum fil falahi war rushd shin kuna buƙatar tsira da shari'a wa an yasbuta mulkakum kuna so mulkin ku ya dawama ya meke kai ya samu tangarda fatubayu hazar rajul ku bima wannan mutunan mubaya'a da ya bayyana yana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na malamin su ya ba su shawara cewa in kuna so mulkin ku ya dawama ko bu wannan mutunan dan saboda gaskiya ce iya abin da mu karanta a taura shine annabin da ake faɗa kar ku yi jayayya da shi ku je ku yi mubaya'a mu je da ku mu yi mubaya'a sarkin su ne yake ga masa haka amma makusantan shi kamar a ce ya kirayo su prefe su mayar suwaye duka wanda suke kasalar shi cewa gabanin jahohi duka kira sai ce kun ga abin da ya faru kuma a matsayin shi na malamin su bayan shugabanci fahasu haisatan umarul wahash suka zabura suka huta huta irin ta dabbobin daji suna jin wannan magana cewa annabin nan ko mushin baya suka huta a husace da gudu su huta su bara mushi gurin ya zo da muguwan magana ilal abwab zuwa ga koha fa wajadu haka da gullikat suka samu kowa a ririhi ya sa an kille dama dan ya san wannan ta faru sanar da suka ma abin ba za su yarra ba sai ya ga musu haka ya ga sun huta da gudu falamma ra'a hiraqan nafratuhum yayin da hiraqal ya ga tsere wasu sun watsi wa aisa min al-imani ya deba tsammanin cewa ba za su yi imani ba ya san cewa wanda suka yi wannan abin daga hadin magana ba za su yi imani ba qala sai ce rudduhum alayya kuma yido mun su ku kira su su komo wa qala sai ce inni kad qultu maqalati anifan yace in ga muku ni na hadu wannan magana ta tada zu akhbiru biha shiddatukum ala dinikum dan in jarraba tsananin rukun ku da addinin ku na nasaranci dan in jarrabu in ga kuna rukun da nasarancin kuna yin shi da gaske ko da wasa kuke alhali kuma a zice shi ba haka yake nihi ba ya san cewa annabin da gaske ne da gaske yake ku yi mu baya a mu samu kan mu je mu ja mu kan mu mulkin mu matsala fa qadara aitu yace kuma na gani lalle kuna da ruku da addinin ku fa sajadu lahu suka mashi sujada waradu anhu suka yarda da shi suka ce lalle ka cika jagora dan ka jarraba mani ka hadu wannan magana ya tabbatar dada kuma me yasa shi yake amincewa bayan su sun kiya shi ya fahimci gaskiya amma kin binta idan saboda mabiyan sun kiya kenan su suka halaka shi fa kana zalika akhiru sha'ani hiraqal yace wannan shine karshen sha'anin hiraqal azimur rum karshen sha'anin shi ba ana nihin ba ya halaka ma'ana karshen kissa shi akan sha'anin abin da aka kawo yace rawahu salih ibn kaysan wa yunus wa ma'mar an az-zuhri wannan al-imam al-bukhari ne Allah ji kanshi yake bayanin wanda ya rawaito hadisin bayan wancan marawaci har wajen guda uku wannan marawita sun rawaito hadisin daga al-imam az-zuhri kuma wannan hadisi al-imam al-bukhari ya bada ya kawo shi a cikin al-jami'u sahih kin shi wajen guri guda 11 banda wannan wani guri yayi ikhtisarin shi ba duka ba wani guri ya kawo shi a takaici in kuma an gama da wannan gurin ke ya zama da guri 12 al-imam al-bukhari ya kawo shi wannan shine tarjuman matanin wannan hadisi mai albarka mai tsawo daga ciki abinda muka gani a cikin kalmomi akwai inda yake cewa bashashi ne khalidu bashashi tuhul qulub haka imani yake lokacin da bashashi ta garo cikin zuciya ta shiga cikin zuciya ta cakuda ma'ana isharahu sadr idan zuciya imani ya tarda ta a nitse ya same ta a bude tana insharah babu dika a cikin ta babu kunci a cikin ta haka take amsa imani abinda yake ne wannan hadisi ɗan uwa yana cikin hadisi masu girma masu kima wanda fawaid kin shi da ilimin da ake dauka a garkashin wannan hadisi da za a ce za a zano su fawaid ne wanda suke za su dau darasu suka masu yawa dan saboda kamar yadda yake da tsawoto haka fawaid kin shi suke da yawa amma takaita zammi a cikin fawaid kin hadisin wasu daga ciki kadan bai wuce ba 1/10 a cikin fawaid Al-Imam Ibn al-Mulakin a cikin littafin Sharh Sahih al-Bukhari da ake cewa At-Tawdih Sharh al-Jami' al-Sahih wanda yana daga cikin mafi girman sharhi mujallad 40 ne Sahih al-Bukhari wannan shi Fathul Bari mun ga 15 ne to babu kamar littafin Ibn al-Mulakin a cikin dukkan sharhukan da aka yi ma Sahih al-Bukhari Allah ji kanshi da ya kare wannan hadisin kuna ga wannan kin shi ma kadai da ka fawaid na hadisin wannan kadai wayan safha 20 fawaid na hadisin nan wasu kadan ne zan mu dauka daga ciki amma yadda abin da ya shahi dan bayani akan shuruh sharhihika na wannan littafi mai albarka zan mu samu wani lokaci wanda ɗan minti 10 kafin mu fara darasi mu bada haske akan su yadda malamai suka kakkasa su bayani shi wannan malami mai albarka zai zo na daga cikin alwajhul ashir min fawaidihi al-imam ibn al-mulakin Allah ji kanshi yake cewa huska ta 10 kenan ya raba hadisin abubuwan da ya tattauna akan hadisin nan wannan ita ce ta 10 shine fawaidul hadis fa'idodin hadisin yace muna daukan ilimi cikin hadisin nan khabarul jama'a wa qafin nafs min khabarul wahid labarin jama'a jama'a da yawa su baka labari ya shi shiga cikin zuciya da nutsuwa sama da a ce mutun ɗaya ne ya baka yace balle ma a ce labarin nasu wanda zai huto kyarara wannan ko mun karance shi inda yake cewa qarribu ashabahu yaraqal da yace ku kawo abukan shi su zo kusa da shi su koma bayan shi kenan yana nuna cewa in shi ɗaya ne labarin zan mu dan samu na shakku amma inda ga mutane da dama kuma sun gaskata zan mu san cewa lalle wannan abun gaskiya ne fa'ida ta biyu gabatar da ma'abuta mutunci mutanen kirki cikin sha'anin musulmi da cikin lamarin addini wannan shi ake so shugaba in zai sa mutane cikin abin wanda zai kula da addini wannan lamarin duniya da na addini to zabo mutanen kirki ba na banza ba gashi mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam zabo su yayi kuma can ma hirakar zabo wannan badariqatihi aka ce zabo kenan wannan yake nuna mana hakanan kuma ibn al-mulakin duk inda kawo wannan in kuma sai ya kawo shawahid dalilai da dama da suke nuna hakanan wani daga cikin dalilan da kace shi yasa muka ga halifanci annabi yace a tsahi cikin quraishawa ba dan zabar ba dan zabunta bane a dan saboda su sun hikiyaye nasaba su da hasabin su ba za su yarda zubda mutuncin su ba a kawo labarin cewa sun yi handama ko sun yi zalunci na daga ciki ashe halaka ne mun fahimci cewa halaka ne rubuta ma kahuri letter ka rubuta mishi letter kana magana akan shi yace hakika annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masu mulki da ya aika ma takarda letter cewa su musulunta guda bakwai ne gabaki daya al-imamu daudi Allah ji kanshi yake cewa shine hirakal da kisra da najashi da muqawqis da maliku gassan da hauza ibn ali da munzir ibn sa'ud dukkan su kuma ga sunan ya kawo bayanin su na gaba istibabu tasdirul kutubi bil basmala ana so mustahabbi ne duk rubutu zakai kafara da bismillah gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aika gun ga kahuri ne za a aika ma amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara da bismillah ya rubuta bismillah kuma haka mun gani inda ya rubuta bismillah wannan suka kiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bismillahumma ya rubuta bismillahumma ba dan koi ba saboda neman albarkar sunan Allah madaukin sa na gaba cewa sunna a wajen rubuta rubutu rubuce rubuce da letterruka da za a wara to mai rubutu in zai aika letter ya fara da kanshi yace min fulan ila fulan kuma haka ake ko a turance ko a wannan wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanzu letter in zaka yi talab zuwa ko kuma letter ko gwamnati zai huddo ta letter ko ta direction ta wani abu za ta huddo letter misali shugaban ilimi zai huddo na jaha na zandar masalan zai huddo letter ya aika ta ga directorori na lakwal cewa ina kiran ku aika za zai rubuta cewa daga wani zuwa suwani to wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi karantar da mu haka wannan kenan daga cikin fawa'irin da muke zaba cikin na al-imam na gaba yake ce a tawaki fil kitaba wa isti'malul wara a cikin rubutun mutun yayi iya kokarin shi yayi aiki da tsantsani yasa kalmomin da gobe kiyama zai san cewa ba za su jayo mishi halaka ba shi yasa wannan kuma mun dauke shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nan rubutun cewa yi salamun ala man ittaba al-huda bai ce ba salamun alayka ba bai ce amincin Allah ya tabbata gare ka ba kenan dai amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a in kana ciki ka shiga in kuma baka ciki baka shiga ba kuma sai yace rahilakal azimur rum zuwa ga hirakar shugaban rumawa bai ce ba malikur rum azimur rum kuma azim kowa ma an kira shi da azim amma in yace malikur rum kamar ya bashi mulkin ne shi kuma a hakika ba haka nan bane na gaba halak ne ashe mu'amala da kahurai da kudin da adda kai sunan Allah a ciki kama kudin Libya masalan baka ce ba a tunda kudin da bismillah a jiki da aya Allah a ciki bana ba kahuri ba ko mun yi ciniki to wannan ba haka bane ya halitta hujja anan gashi annabi ya aika letter kin shiga kahurai kuma da bismillah a ciki bismillah ku sunan Allah ne na gaba wajibi ne amfani da labarin mutun daya dan mutun daya ka maka labari baka ce ba a wannan mas'ala ce sananna ga malaman hadisi al'amru bi khabarul wahid aiki da labarin mutun daya mafi magana mafi inganci ta jumhurin malamai da usulul fiqh cewa ana amfani da khabarul wahid hujja ne na gaba manu ifzida'ul kafir min as-salam an hana in zakka ma kahuri magana ka fara mishi sallama shi yasa annabi ya ce mishi ba salamu alayka cikin letter kin shi kuma kalma amma ba'ad da ake cikin khutba da cikin maganganu ashe sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan mun gani annabi ya ce amma ba'ad na gaba kiran kahurai zuwa ga musulunci kahin a yaƙe su wajibi ne a cikin da'awa ta addinin musulunci kuma halak ne bulaguro zuwa ga kasashen kahurai bukata ta kama kuma hakanan wajibi babu lahi aika wani abu ga kahurai bayan akwai sunan Allah cikin abun na gaba da dama abubuwa da dama ce anna man adraka ahlul kitab nabi wa amana bi dukkan wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahlul kitab kuma ya imani da annabin mu to yana da lada biyu wannan kuma ya tabbata cikin wani nasin daban da annabi yake cewa mutum uku ana ba su lada su guda biyu tatimma yake cewa cikin shi kuma akwai cewa ashe ƙarya aibu ce kuma abin kaurace wa ne dukkan wata al'umma gashi nan kahuri ne Abu Sufyan yana kahuri amma yace dan ba tsoron a kawo labarin na taba yin ƙarya ba. Na gaba cewa maƙiyi ba za a amince ba akan cewa zai yi ƙarya ga maƙiyin shi. Ko mun ko da kasance shi mai gaskiya ne, mai riko da gaskiya ne. Na gaba cewa manzanni da annabawa in za su aika suna duba su ga mafi kyakkyawan nasaba su aika, ba su dauko wani mutumin da ba na kirki ba su tura ga sako ko mai muhimmanci. Yace kuma ƙarshe ne da zaba ne miki al-Imam Ibn al-Mulakin Allah ji kanshi da rahama Allah mashi gafara, yake cewa babu aibu ga muslim a ce al-Imam al-Bukhari a ce ya kawo labarin ahlul kitab ya sa cikin al-Jami'u Sahih ai Isra'iliya su zan a kira shi, to amma yace babu aibu ga muslim dan ya sayo shi. Kuma balle ma har da ambatan cewa kana hazza an yin zurfin nujum boka ne yana duba cikin sha'anin tauraro, yace amma dan saboda annabi ya bada labarin abin kenan ya huta daga zancin cewa Isra'iliya yana daga cikin wanda suke masu inganci, dan da ƙarya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kawo ta bai rika fada. Wanda su ne a takaice nan kadan daga cikin fawa'ir kin da zan mu samu na wannan hadisi. Yawa sai babu na gaba ko takaicewa ce bi kulli ikhtisar ne. Afwan, akwai fa'ida. Yake cewa yayin da Hiraqal dan saboda babban abin da ya kamata mutum ya sani cikin al-Jami'u Sahih wajen karatun Sahih Bukhari shine alaka tsakanin babi da hadisin da aka kawo. Yanzu nan muka ce wani yahuddo alaka tsakanin baban da hadisin ba ka huddo ba, dan saboda abu ne wanda yake ba zahiri ba zaka ganshi, balle ma hadisin da yake da wannan tsawon. Al-Imam Ibn Hajar Allah ji kanshi yake cewa yayin da sha'anin Hiraqal ya kasance cikin sha'anin imani a wajen jama'a da yawa, lamari ne wanda yake boyayye dan saboda wasu sun tahiwa akan cewa ya musulunta, wasu sun tahi akan cewa a bai musulunta, wasu sun tahi akan cewa a zuciyar shi ya kudiri musulunci, ya bayyana ma mutanen shi kahurci ne dan ya tsira, ya nuna musu yana tare da su. To dai zamana lamarin shi arhe yake, babu wanda zai san sha'anin shi, to al-Imam al-Bukhari sai sayo shi a cikin wannan gurin cikin bayanin cewa komai sai da niyyar shi. Ya fara da innamal a'malu binniyat, ya rihe baban bada'ul wahyi da hadisin Hiraqal, yake nunin cewa sha'anin Hiraqal tunda ya kasance rihe ne sha'anin shi da yana ga Allah, innamal a'malu binniyat, in niyyar shi kyakkyawa ce imanin shi zai amfane shi wajen Allah, in niyyar shi mummuna ce ƙarya ce imanin shi wannan nashi ba zai mishi amfani ba wajen Allah, saboda malamai sun yi sabani akan ya musulunta ko bai musulunta ba. Kenan wannan shine al-ilm wajhud daqiq wake nuna mana Bukhari yana kai wajen dukka wajen kulla babe da hadisi, dan saboda in ba shuruhu ba wani hadisin aka kawo shi aka kawo baban sai ka rasa kwata kwata babu wajhul munasaba. Shi yasa al-Isma'ili Allah ji kanshi da gafara cikin al-mustakhraj ala sahih al-Bukhari yana kawo gurare da dama ce wannan gurin ban ga alaka ba tsakanin baban wannan da hadisin nan. To amma malamai da suka zo da baya ga baki daya Allah musu rahama sai su ce wannan gurin Isma'ili ya ce babu wajhul munasaba tsakanin baban da hadisin, sai su ce amma yayi kuskure ga wajhul munasaba in kamar irin wannan, dan saboda sai an yi dukka malamai suka huddo abin da yake ciki. Kuma yace munasaba ta biyu hadisin Abu Sufyan ai ana bayani ne akan bada'ul wahyi, kitab na bada'ul wahyi. To a cikin nan ina ana bayanin bada'ul wahyi a cikin wannan hadisin duka na Hiraqal, babu zancen bada'ul wahyi a ciki. To yace wajhul munasaba akan kuma alaƙar shi da sayo hadisin cikin bada'ul wahyi shine bayanin shi akan cewa yayin da hadisin wannan ya kumshi halin mutane lokacin harko kahin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, ya bayyana mana ai halin jama'a kahin Annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi yadda rayuwarsu take. To wannan sai ba da muka ayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doka ya rubuta a cikin wannan letter din da yake so ya aika ma Hiraqal Azimur Rum, yace nan kira ne zuwa ga musulunci, kiran shi ne yake zuwa ga musulunci, wanda kuma ta kumshi tarjamar ayar da ya kawo a cikin hadisi yake cewa inna auhayna alayka kama auhayna ila nuhi, mun maka wahayi kamar yadda muka ma Annabi Nuhu wahayi. Kenan wahayin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya doka ya aika ma sai Hiraqal da ma makamantansu. Wannan ita ce wajhul munasaba akan munasabar sayo hadisin Hiraqal a cikin kitabu bada'ul wahyi, kamar yadda ake cewa fiqhul bukhari fi tarajimihi, ilimin da al-Imam al-Bukhari ya zuba cikin littafin shi yana cikin tarajimkin shi, fahimtar tarjuma alaka hadisi da babi kanshi wannan fiqhu ne mai zaman kanshi. yawa sai hadisi sai babu na ga wannan kitab ya kare kitab bada'ul wahyi na wannan littafi mai albarka kuma ya kumshi hadisai guda bakwai ne ina ga a cikin wannan littafi sai kuma wanda zan mukama a gaba shine kitabul iman al-imam al-bukhari yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace kitabul iman littafin iman abinda ya tattaro duka lamurra na imani ma'ana aqida saboda yana daga cikin al'ada ta gudana ga magabata duk wanda zai littafi mafi yawaici zaka ga ya fara da baban aqida me yasa dan saboda in ta zamana to yana da sauki mutun ya dauki hukunci sha'anin sallah sha'anin tsarki sha'anin azumi da su da makamantansu duka gabaki ɗayan su he sun zamana ne aqida ta zamana mutun ya yarda da addinin dada in yaso wannan suke samun karbuwa in an kawo su akai tsaye aka kawo a haka mushi yasa farkon da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka muka ga shekara wajen 10 aka kwashi ana ta da'awa zuwa ga aqida ana ta da'awa zuwa ga tabbatar da tauhidi dan saboda duk in aka ya tabbata to kuma karba hukunce sai kaga ya zo cikin sauki me yasa sha'anin giya sha'anin su zakka dukkan su ba a kawo zancen su ba daga farko shi yasa Aisha take cewa Allah ya rada da ita da a ce mutane farkon zawwa musulunci kawace musu yayi ku bar shan giya ta sai mun kiya ku bar zina ta sai mun kiya dan ba a kawo komai da nuna musu ba cewa eh lalle ita zinan nan ko kuma shan giyan nan ba abu bane mai kyau sai Allah ya bi marahil mataki wajen bayyana ma mutane hukunce da nuna musu munin abin wurin giya wajen mataki nawa kahin Allah ya haramta ta to wannan shine hikima ta kawo al-Imam al-Bukhari bayan kitab bada'ul wahyi ya kawo kitabul iman dan tabbatar da aqida da yaso sai kawo a haka me yasa dan saboda littafin al-Imam al-Bukhari littafi ne na hadisi muhaddis ya samu abin neman shi ciki faqihi ya samu abin neman shi a ciki dan saboda irin wannan fawa'idin da yake zan muga cikin daqa'iq na fiqhu wanda al-Imam al-Bukhari yake huddawa yana mura'at da kiyayewa ta wajen fiqhu a wajen kahababe da kawo sai mun ga cikin kutub eh mun shiga cikin kitabu tahara kitabu siyam kitabu sala da makamantan su zan muga dukka da ilimi da Allah ya ba al-Imam al-Bukhari no wake cha kitabul iman littafin imani a cikin shi kuma kalkashin shi akwai babu kawai ya fara babe na harko babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala 50 baban dake bayanin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wannan yana daga cikin nau'i daga nau'ikan da al-Imam al-Bukhari ke kulla babi akan shi wani baban yana kulla shi da sunan hadisin kawai kamar wannan buniyal islamu ala 50 wani baban kuma shi zai kulla tarjuman ya kawo hadisin a kalkashi kenan yanzu shi irin wannan to duk baban da aka kulla shi a galkashin hadisin to wannan kuma wajhul munasaba kowa yana iya huddota babu zancen he an yi dukka he an yi tunani gashi nan kawai an ce buniyal islamu ala 50 dan hadisin da wannan lafazin yazo fahimta wajhu shaye cikin hadisin in ta zo kowa ma yana iya irin wannan su ne mafi sauki wajen tarjuma al-Imam al-Bukhari da yake yi ta abwab wannan kuma ya fara shi dan saboda sha'anin imani da kimar shi da mutuncin shi kahin al-Imam al-Bukhari ya fara kawo hadisai sai ya fara da magana tashi kuma da ayoyi na Qur'ani da maganganu asar na salafus salih Allah ji kansu da gafara yake cewa al-Imam al-Bukhari huwa qaulun wa fi'lun imani hada ne kuma aiki ne kenan kamar yadda tahiri akan aqida sahihi ya salimiya akwai wanda suka tayi akan cewa kawai hada ne in ka hada da baki ko ba kai aiki ba kawai yayi wasu kuma sun tayi akan cewa taqariri ne kawai tabbatarwa wasu sun tayi akan cewa ma'arifa ne kawai in ka san Allah ka san cewa Allah ne shikenan a wajen sahafira auna mamummuni ne har shedan mamummuni ne ma dama da ya san cewa akwai Allah kawai mummuni ne maganganu ne wanda ba su da tushe ba su da asali wazidu wa yanqus kuma yana karuwa yana da duwa kuma yana raguwa wannan kuma ita ce aqida ta ahlus sunna salimiya daidaita ta aqida sabanin aqida wasu da suke cewa da gasu a shuruhu zaka gansu ana ta fada su wanda nan ba gurin tsawaitawa bane qala Allahu ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa bukhari zai kawo sheda zai kawo hujja akan cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa yace li yazdadu imanan ma a imanihim yace dan su kare imani akan imanin su wannan ba ta isa ba nasi sarihi akan cewa imani yana karuwa yana raguwa nan karuwa ne yake fada yace wazidnahum huda muka kara musu shari'a kenan kaga yana karuwa ba a sandare yake guri daya ba yace wazidullahu allazina hatadaw huda Allah yana kara ma wanda suka shirin shari'a wallazina tadaw zadan huda wa atahum taqawa wanda suka yi imani suka shiryu Allah zai kara musu shiriya shi ma hujja ce akan cewa imani yana karuwa cewa zidara lazina amanu imana masu imani imanin sai ya karu da fadar Allah madaukin sarki ayyukum zaratu hazihi imana cikin ku wane ne wannan aya ta kara mishi imani kenan kaga da bai karuwa da sun yi inkari su ce a imani ai bai karuwa bai raguwa me yasa ma kan mu wannan tambaye hukan mu wannan tambaye tsakanin su sace fa amma allazina amanu amma wanda suka yi imani fa zaratu min imani ita kara musu imani wa qala jalla zikru Allah madaukin sarki ya ce fakhshahum fa zadahum imana yace sai kara musu imani wa qawluhu da fadar Allah madaukin sarki yake cewa wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abin da ya kara musu sai imani da mai kauya kenan wannan duka suke nuni akan cewa imani yana karuwa yana raguwa shi yasa mai risala yake cewa yazidu wa yanqus yana karuwa yana karuwa da dukkan wasu kutubu na aqida suna magana wannan na saboda ko ƴan bid'a da suka tahi manya-manya ƴan bid'a da suka ce a abu ɗaya ne sandare yake bai karu in kana da kana da in bakka da bakka da a wajen su da imanin su da na annabawa duk ɗaya ne da na fir'auna kuma wasu kuma daga janibin daban fir'auna ma mummuni ne tunda dai ya san ce ya san Allah kawai mummuni ne wannan ba gurin shinhuda maganganun su bane da raddi akan su walhubbu fillahi walbughdhu fillahi min aliman bukhari yake cewa Allah ji kanshi so dan Allah da ki dan Allah yana daga cikin imani wa kataba umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz ya rubuta ila adi ibn adi zuwa ga adi ibn adi yake cewa innal li imani fara'id imani yana da farallai wa shara'i kuma yana da shari'o'i wa hudud yana da dokoki wa sanan kuma yana da sunnoni yace famanistakmala hadu wanda ya cika su istakmala al-iman ya cika imanin shi ga sanan nasu suka da dama na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istakmala al-iman kaza kaza ga sanan ayyuka da dama wanda annabi yake cewa mutum in yayi su ya cika imanin shi yace wa man lam yastakmil ha duk wanda bai cika su ba lam yastakmil al-iman to bai cika imanin shi ba to wannan magana ta hito daga jagora kamar wannan amirul mu'minin umar ibn abdul aziz ta hito babu hujja bai yi wa yace fa in aish fa in aish idan na rayu fa sa ubayyinu halakum sai na bayyana muku ita tafsilan daki daki ɗaya bayan ɗaya hatta ta amalu biha haku yi aiki da ita ma'ana abin da yake nihi ba wai yana nihin ba a yanzu imani bayyane a ga sunnoni ga qur'ani imani a bayyane yake amma jumlatan wasu abubuwan jumlatan suke a jumlace ne ba tafsili ba bayanin da yake nihi nan gurin ya bayyana musu su ala wajhu tafsil bayani na tafsili yace wa in amut idan na mutu fa ma ana ala suhbatikum bi hariz da ma zama da kukin ba kwadan shi nike ba ma'ana zama a duniya ba kwadan shi nike ba da ma kaunata in mutun in bar duniya wa qala ibrahim ibrahim yake cewa walakin li yadma inna qalbi dan zuciyata ta nutsu qala muaz muaz yake cewa ijlis bina nu'min sa bukhari ta kawo hujjoji akan iman dan saboda mas'alar a lokacin zamanin su ta fara hutawa ta mugu aqidar nan yake cewa ku zamana da mu mu yi imani dan lokaci kadan ma'ana wannan zikiri da ambaton hadisan annabi da ayoyin qur'ani da zasu muaz ya kira shi da imani kenan yake nuna imani yana karuwa kuma yana daduwa wa qala ayyuka suna cikin imani kuma muaz ibn mas'ud yake cewa al yaqinu al imanu kullu yaqini shine imani dukkan shi wa qala ibn umar yake cewa la yablughul abdu haqiqata taqwa bawa ba zai kai matuka haqiqa ta tsoron Allah ba hatta ya da umma haka fi sadri har sai ya bar abin da ya darsu ya motsa a cikin kirjin shi kenan duk wani abin da ya motsa a cikin kirjin shi kamar yadda can hadisi dai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haka fi nafs abin da ya tabbata a cikin zuciyarka kuma kake shakku akan shi wa taraddada fi sadr yake kai kawo a cikin kirjinka yace wa in aftakan nasa wa tuka koda mutane sun baka fatawa sun koma baka fatawa akan halaccin wannan abun kai kuma zuciyarka bata nitsa ba ta yarda da shi ba kada ka kwada mishi wannan kuma wanda imanin shi ya kai matuka yana cikin masu imani da lazimta kiyayewa ba ana nihin ba duk abin da ya darsa a zuciyarka in zuciyarka bata yarda ba wannan ana zance wanda martaba imanin sun ta kai haka dan mashayi ko sallah kace mishi yayi imanin zuciyar shi bata nitsa da ita ba kenan ba an ce ya bari ba tunda nitsa shi bata nitsa ba da ita wa qala mujahid al-imam mujahid yake cewa mujahid ibn jabr babban shugaban manya manyan dalibai cikin daliban ibn abbas wanda suka yi tafsiri a wajen ibn abbas ya sabki al-qur'ani da tafsiri wajen ibn abbas sabka uku yake cewa duk wata aya sai na tsaya ya bani hukuncin ta ya bani dukkan wasu abubuwan da suke karshen ayan nan sannan mu wuce ke yasa suke cewa idza ja'aka tafsir al-mujahid fa hasbuka bihi idan tafsir yazo maka ta hanyar mujahid kawai ya wadatar maka maganganin shi zaka samu dukkan wata aya duk wanda kan tafsirin ibn kasir tafsirina manya-manyan tafsirai irin wannan zaka mujahid yana gaba-gaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam jagoran su malamin su shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma addu'a Allah ka sanar da shi fasara al-Qur'ani kuma su suka zamana wajen shi suka yi karatu shekara da shekaru suka lazumce shi kenan dole su zamana a wajen Qur'ani manyan nan kogi ne yawa mujahid yake cewa shara'a lakum min ad-dini yace ausaina ya Muhammad wa iyyaka iyyahu mun yi maka wasiya mun yi maka umarni ya kai annabi Muhammad wa iyyahu da shi dinan addini ne wahidan guda daya addini guda daya addini musulunci addini ne guda daya wanda babu raraba a cikin shi wa qala ibn abbas yake wada cikin wannan aya mai girma shar'atan wa minhaja yake cewa sabilan wa sunnatan hanya kuma da sunna abun bi abun ruko da ita kenan wannan sune al muqaddimar da al-imam al-bukhari akan kitabul iman dan saboda muhimmancin imani dan saboda kimar shi al-imam al-bukhari sai bude wannan da shi sai hadisi na farko a cikin wannan littafi a cikin wannan kitab shine inda yake cewa haddathana ubaydullah ibn musa qala akhbarana hanzal ibn abi sufyan an ikram ibn khalid an ibn umar qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam buniya al-islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajj wa sawm ramadan wannan hadisin ga rijalus sanad kin shi nan yau na manta wannan kin litafin na sanad ina ga bazan karanta shi ba sai dai ko zuwa gaba har zuwa annabi daga Umar dan Khattab yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wata ruwaya ta bayyana yake cewa ala khamsu fisal akan dabi'u guda biyar shine na harko shahadatu an la ilaha illa allah shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah cewa annabi muhammad manzo ne na Allah wa iqamis salat da tsaida sallah wa ita'iz zakat da bada zakka da wal hajji da hajji wa sawm ramadan da azumin ramadan hadisi wanda yake shahararre wajen kowa wannan hadisi al-imam al-bukhari ya huddo shi a cikin wannan litafi guri daya bayan wannan kenan so bi ya huddo wannan hadisi mai albarka cikin sanadin da aka ce hanzal ibn abi sufyan shine ba quraishi kuma dan makka yana daga cikin zuriyar safwan ibn umayya al-jumahi ikrama kuma shine khalid ibn sa'id ibn al-as ibn hisham ibn mugira al-makhzumi sika ne muttafaqun alayh sika ne wanda an yi ittifaki akan shi a cikin dabaka shi wanda suke sa'annin shi a ilimi sune ikrama ibn khalid ibn salma al-makhzumi wanda yake kuma dabaka shi kuma da'ifi ne kenan akwai yana da wani wanda yake sunan sa daya amma kuma shi wancan da'ifi ne ce lam yukhrij lahu al-bukhari shi bukhari asalan ma bi huddu litahin shi ba yace dan saboda suna cakudewa mafi nau'in da yake cakudewa a ce wani marawaici mai inganci ya cak sunan shi ya cakude da wani marawaici wanda yake mai rauni a wannan gurin ya hirkitar da malaman ilmun rijal a wannan bangaren shi yasa a cikin hadisin da aka ce wani yayi tambaya sa'ir shine hakim hakim Allah rada shi wani kamar da al-imam al-bayhaqi ya ambata yace na farko al-imlam yazkuru al-jihad bai ambaci jihadi ba li'annahu fard kifaya kamar wai a cikin wannan abubuwa da ya zano gabaki ɗayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci jihadi bai ce dan saboda shi farilla ne ta kifaya kuma ba cikin kowane hali bai ki kasance ya farilla ta aini ba kowane lokaci bai ki kasance ya farilla ta aini abun nihi da tsira shalla shine dawwama akan ta bu dawwama akan ta ba wai kawo ba kade shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa da yin sallah kawai dai a ce iqamis salah tsaida sallah dan saboda tsaida ta ya sha bambam da yinta tsaida ta da kiyayar kunnanta da kiyaye ladubbanta da duk abin da ya kamata yadda annabi ke cewa sallu kama ra'aytu muni usalli kenan ana fahimta a cikin wannan hadisin wannan sallah cewa tsaida ta tsaidawa ta kirki ake nihi a cikin wannan baban al-imam al-bukhari mutun da hadisi guda daya ya ambata hadisi guda daya al-imam al-bukhari ya ambata kuma ina ga wajen shi zan matsaya duba da lokaci dan lokacin da ya saura kamar minti 10 zan mi bayani akan fursa ce ta mi bayani akan abin da muka yi magana zan mi in ranar da muka samu lokaci to yanzu mun samu lokacin shine bayani akan شروح na sahih al-Bukhari sharhuhu kana al-Imam al-Bukhari da littafin wannan mai albarka an tambaye wani babban malamin hadisi Allah ji kanshi da rahama akan cewa idan aka tambaye mutum menene mafi sharhin sahih al-Bukhari mafi sharhi cikin sharhukan shi wanne ne mafi fici sai yace amsar da ya bada shine yace ba za a yi itlaqin magana ba a ce ga mafi fici gabaki dai kwata kwata yace sharhu kana al-Imam al-Bukhari sahih al-Bukhari afwan sun kasu kashi guda uku na harko akwai al-mukhtasarat taqaitattun sharhuka ciki kuma akwai al-mubsutat taqaita wanda suke kuma wancan taqaitatu ne ikhtisar kanana ka wanda bas yawaitawa masu bi musu he tsaka tsakiya masu bi musu kuma he mutawwalat masu yawa masu girma wanda fadadawa cike cikin mas'ala na harko al-mukhtasarat taqaitattu na sharhin sahih al-Bukhari a cikin su kamar su na al-Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala yana da littahi a'lamu sunan sharhi ne na sahih al-Bukhari yana da cikin taqaitattu bai yawaitawa Khattabi Allah ji kanshi dama a cikin wallafa wallafan shi baka samun yawaitawa bai da yawaitawa shi yasa sharhin shi na sunan Abi Dawud ma'alimu sunan mujallad hudran ne amma kuma abinda zaka samu cikin shi na ilimi baka samu shi a wani guri in wani ma ka gani cikin masu sharhi ya samu fashe yasa daga ana ta ambata shi a cikin littattafai Allah ya bashi kyakkyawan iya rubutu a cikin zai takaice amma kuma ka fahimci abin duk yawan hadisi da gumudin shi al-Imam al-Khattabi sai baka sharhin shi sadar biyar ka ka fahimce shi to haka yan ma sahih al-Bukhari to kuma a cikin wannan mukhtasara takaitattun wannan yace idan ana son mafi inganci mafi daidai wanda ya dauki hanya mai kyau wanda mafi anhwani dukan su suna da anhwani amma ana zancan wanne yahi wanda yahi shine at-tawshi sharh al-jami' as-sahih na al-imam suwidi rahimahullah kun ga suwidi ya bayyana ana kamar yadda muka ce muku suwidi dukkan wani ilimi sai kaga suwidi Allah ji kanshi yayi wallafa wallafa a cikin shi yayi rubuce rubuce cikin shi shi yasa malamai suka ce duk inda rana ta huto ta fada sai an samu rubuce rubucen imam suwidi a husnul ma'adara ya ambato littattafai da dama wanda shi ya wallafa su amma yace wasu bai ma ya manta su shi karan kanshi bai ma san ba shi ya rubuta saboda yawan su to a littattafai su da suke ma Bukhari sharhi kananan sharhuka ba ma sai waitawa ba tsaka tsakiya ba to littafin shine mafi anhwani shine mafi wanda kana karanta takaitaccen bayani amma kuma ka fahimci littahadisin da Bukhari ya kawo shine at-tawshi sharhul jami'us sahih na al-Imam suwidi shine mafi fici nabi kuma sai mukhtasarat takaitattu takaitattu wanda zan musan kima ta malamai da kima ta wannan ilimi na hadisi mai albarka wani zai tunanin zai ji an ambato fatahul bari to cikin wannan takaitattun tsaka tsakiya wanda busu tsawaitawa fatahul bari a ciki yake cikin tsaka tsakiya gi bai kai ba cikin mutawwalat mutawwalat din zan mu je yadda suke a cikin takaitattun wannan mafifici shine irshadus sari sharh sahih al-Bukhari na al-Imam al-Qasdallani rahimahullah Allah ji kanshi shi ma mujallal 15 ne a daba'a ta yanzu abugan da ake mishi ne kenan yawan shi daidai da na al-Imam na Fathul Bari wanda muke karanta to wannan kuma a cikin su mafifici shine irshadus sari kenan takaitattu wanda za a lissafa su cewa sun takaita kenan wannan sune menene yasa suka ce huskoki da dama da yasa sai zamana irshadus sari duk da yazo daga baya bayan fatahul bari ya hishi na harko yana da takaicewa kuma da cikin kowace mas'ala ya zabo mafificiyar magana ya baka tarhihi amma kuma suka ce fatahul bari zai zubo maka maganganun na sabani akan mas'ala ba ruwan shi da baka rajihi can ka je ka nema wannan shine abin da suka aibanta mishi duk da ba aibu bane Allah ji kanshi Allah mishi rahama amma wancan dai ga ta huskar da ya fifice shi kuma na biyu suka ce shi ya dogara irshadu sari ya dogara da nuskha mafi inganci mun san cewa sahih bukhari yana da nuskha da dama yana da nuskha da dama kofi kofi da dama to ana samun sabani wannan kofin ya ce kaza wannan ko mun gani nan inda aka ce ibnu nazur a wata ruwaya aka ce ibnu nabur to akwai nuskha nuskhatul an-nuskhatul yawnaniya ita ce mafi ingancin nuskha ta littafin Bukhari kamar muwatta ma mun ga aina da nuskhoki da dama ta Yahya ibn Yahya ta wane ne ga sunan da dama to mafificin nuskha ta littafin sahih al-Bukhari ita ce an-nuskhatul yawnaniya nuska ta Yunan wadda ita Irshadu Sari da zai sharhi da ita ya dogara ita ya dauka malamai ku suna cewa wannan nuska mansuka ce ga dukkan wata nuska ta Sahih Bukhari in kana so kaga hakikanin hadisin yadda yake ita ce an-nuskatul Yunaniyya to al-Qasṭallāni a cikin sharhin Sahih Bukhari Irshadu Sari ita ya samu ya dogara da ita ya amfani da ita wannan ita ce faral lashar Imam Ibn Hajar kuma Allah ji kanshi da gafara nusakha ba dai bace amfani da kuma nuska ta Abul Waqt ta Imam Al-Asili ta nuska ta Karima ta nuska ta ga sunan da dama ta Abi Zarr Al-Harawi da sauransu da dama wannan kadan daga cikin huskokin da suka ce shi yasa cikin takaitattun tsaka tsakiya Fathul Bari Irshadu Sari yake ri Fathul Bari na Imam Bukhari Imam Ibn Hajar duk da ya riga yi shi na uku shine kuma al-mutawwalat al-mutawwalat masu yawaitawa wanda sun yawaitawa da suke ta wuce iyaka na daliban ilimi ne wanda suke fahimta ina aka ba gaba a cikin fannin daga ciki akwai al-ima umdatul qari sharh sahih bukhari mujallad 25 ne a bugo ne yanzu da ake mujallad 25 ne kuma in zaka karanta shi zaka ga hadisin wannan na imma malamal binniyat da yayi ga baki ɗayan shi abin da ya kawo sharhin shi ya kai wajen safaha 60 yana sharhin wannan hadisi saboda in yazo Allah ji kanshi da gafara hadisin zai kakkasa shi kashi kashi ya kawo maka na harko tarjamat rijalul hadis bayan wannan ya tarjama bayan wannan ya kawo maka al-ladaiful isnadiyya ladaif da ake samu ilimin da ake samu kalkashin wannan isnadin wanda wannan da nake karanta muku daga cikin shi ne nake dokowa na biyu ya kawo maka bayan wannan ya kawo maka bayanul ansab in an ce al-jumahi ko an ce al-kaza in an yi nisba yace maka wannan sunan nisba ce zuwa ga kaza kuma asalin abin shine kaza bayanul lughat bayani ga sunan abubuwa da dama hadisi dai kan yi wata sai ya gama wajen babe 15 komi da komi a ƙarshe kawo fawaidul hadisi amma kuma duk da wannan wani abin mamaki ba shi bane mafi girma kuma ba shi bane mafi inganci mafi girma shine na Ibn al-Mulaqqin wanda muka faɗa shine at-tawdih sharh al-jami' as-sahih Ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala yayi shi mujallad 40 shi kuma in ya tawo hadisi abun sha'anin abun sai Allah dukkan wasu abubuwa da suka shahi hadisi dama wannan shi da mutakhassisin ne yayi shi wanda ya kasance karatun hadisi aikin sa ne fannin sa ne shi yasa yayi shi dan hadisi ɗaya in zai a ce ala sabilil misal za a karanta shi a wannan littafin na sai a shekara ana yi hadisin wannan na innamal a'malu binniyat da abubuwan da ya kawo za a ce a bi masalan mu ce mu dauke shi mu karatu da shi ka abar komi wallahi a shekara bi ba a kare shi na innamal a'malu binniyat a shekara bi ba a kare shi to wannan duka yake nuna mana juhudin wannan magabata da kokarin da wannan malamai suka yi kuma a wajen sharhin wannan da muke yi duka wannan ina da su duka ina kokarin komawa zuwa gare su kowane abin da wanda na gani wajen wannan ba a samu in koma wajen wancan wanda na ga wajen wancan ana samu cikin kowane dai in samu mafificin abin da kamata a dauka yanzu kun ga fawaid kin hadisi fawaid na hadisi hiraqal fathul bari bai kawo ba umratul qari ya kawo amma ba wanda suka dace na harkar ilimi ne ba wanda suka dace a kawo amma awamun nasu ba shi al-imam fathul bari shi bai ma kawo ba al-imam ibnu hajar Irshadu Sari shi ma Imam al-Qasṭallāni bai kawo ba amma da na koma shi wannan littafi mai albarka at-tawdih sharh al-jami' as-sahih wanda aqwal al-mutawwalat babu kamar shi cikin shuru na Sahih al-Bukhari to wannan shi kuma ya kawo fawaid ga sanan fawaidul hadis kadai wajen safaha nawa wajen safaha 20 da wani abu ina wannan yake nuna mana ƴan uwa magabatan mu sun cancanci yabo kuma a cikin wannan ilimi magabatan mu su suka cancanci a jinjina musu ba masu karanta ba mu duka abin da muke yi na karantawa da bayyana ma mutane bayyana juhudin wancan mutanen ne idan an kwatanta da juhudin su wannan bai wuce bakin harce ba abin da suka yi muna fatan dai Allah madaukin sarki ya ba mu fahimta abubuwan da suka rubuta kuma ya sa mu amfana da abubuwan da suka rubuta kuma Allah madaukin sarki ya ba mu ilimi mai albarka ya ba mu kokarin aiki da shi mu amfanar da wasu dan babban makasudin a wannan ilimin ba shi mun kama har abada tunda ka sa kanka cikin abu to ka shiga gaba daya wannan insha Allah ta'ala dai bayan dai kadan kadan abin makasudin mu shine mu samu ilimi karkashin hadisi ba wai kawai mu karanta matani ba ummatani ne yanzu gashi innamal a'mal waye bai ji shi ba waye bai koya ma yara ba cikin kowa ya san shi kowa ya koya ma mutane to amma a samu wasu gwalagwale na ilimi a kalkashin shi ake bukata ba kawai a karanta matani ba a wuce ba karanta matani ba kawai a wuce wanda shine karatun hadisi wajen salaf Allah ji kansu da gafara Allah musu rahama nan zan mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda mai kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.